This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. A wasu rufe tare da Aisha Ma'ad da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 28 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku.
Salamun BOA. Wai dan Allah, ko manyan tekuna nawa ne ke da kai a doren duniyar nan?
Sai a biyo mu domin jin amsa da ma sauran amsoshin tambayoyi da shirin zai amsa. Muna kuma tafa da shirin zauren VOA, inda a wannan makon shirin zai dora ne daga inda ya tsaya a makon jiya kan batun yadda ake kasafin kuɗi da kuma yawan ciye-ciyen bashi da gwamnatocin ƙasashe ke yi.
Yanzu abin mamaki, da za a tsara baiwar da Allah ya ma Najeriya, wallahi bai kamata a ci muna cikin shin bashi.
Sai a kasance da mu a cikin shirin, to amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO sun faɗa yau Asabar cewa wani farmakin sojin Isra'ila da ya auna mayakan Hamas ya yi sanadin lalata wani asibiti a arewacin Gaza, sannan an tsare shugaban asibitin. Farmakin da aka kaiwa asibitin Kamal Adwan ya yi sanadiyar lalacewarta. Ramarin da ya daɗa haifar da rauni a bangaren matsalar kiwon lafiya a Gaza, a cewar jami'an lafiyar yankin Falastino. WHO ta ce ma'aikatan lafiya 60 da marasa lafiya 25 suna kwance rai kwakwai mutu kwakwai, har da wasu waɗanda aka sanya akan na'urorin taimakawa da numfashi waɗanda suka ci gaba da kasancewa a asibitin. Sojojin Isra'ila sun ce sun kakkaɓo makaman misal ɗin da ya minta harba da sanyin safiyar yau Asabar, wuni ɗaya bayan da aka kai wasu sabbin hare-haren sama babban birnin ƙasar Sana'a da ke ƙarƙashin ikon mayakan Houthi. Sojojin Isra'ila sun ce an ji tashin ƙararrawa a yankunan Jerusalem a yau Asabar, yayin da aka kakkaɓo wani misal da Yemen da aka harbo daga Yemen gabanin ya ƙarasa yankin Isra'ila. Wuni ɗaya kafin nan an kai wasu sabbin hare-haren sama Sana'a, wanda 'yan tawayen Houthi suka dora alhakin faruwarsa akan Amurka da Burtaniya, duk da cewa har yanzu ba a tabbatar da wanda ya kai harin ba. Isra'ila, Amurka da Burtaniya ba su fitar da wata sanarwa a game da harin ba. Kaso mai yawa na yankin Yemen a ƙarƙashin ikon Houthi da ke samun goyon bayan Iran tun bayan kwace ikon birnin ƙasar Sana'a, sannan ta kifar da gwamnatin ƙasar a 2014. Ukraine ta faɗa yau Asabar cewa ta auna wani wurin ajiya da gyaran makaman shahid masu cin dogon zango a yankin Oryol a Rasha, sannan ta ƙara da cewa harin ya rage tasirin Rasha na kai gagarumin farmakin jirage marasa matuƙa. Abinda jami'an Ukraine suka rubuta cikin wata sanarwar da suka kafa a shafin Telegram kenan a game da farmakin da dakarun sojin saman Ukraine suka kai Rasha ranar Alhamis. Har yanzu Moscow ba ta ce uffon ba a game da farmakin. Rasha tana yawan kaiwa Ukraine farmakin makaman misal da na jirage marasa matuƙa tsawon watanni 34 da ta fara mamayarta. Cikin 'yan watannin da suka gabata, Rasha ta yi taɓarin wutan jirage marasa matuƙa da dama a Ukraine da nufin lalata na'urorinta. Wannan shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawagar ta tashi da safiyar yau, abinda majiya ta fadawa AFP kenan, ba tare da wani bayani akan yadda za su kai ziyarar ba bisa dalilan tsaro. Wannan ita ce ziyarar farko da jam'iyyar za ta kai cikin shekaru 10. Taron ƙarshe da jam'iyyar DEM da a baya aka santa da HDP sun gana da wakilan a watan Afrilun 2014 a ranar Juma'a. Gwamnatin ta amince da bukatar DEM na kaiwa wakilan ziyara wanda ya kafa jam'iyyar Kurdistan Workers Party, ko kuma PKK a taƙaice, kimanin shekaru 50, wato rabin ƙarni guda, sannan wanda yake zaune a gidan kaso tun 1999. Kimanin 'yan Siriya 31 sun koma gidajensu bayan da aka hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ta Siriya Bashar al-Assad a farkon watan nan, a cewar ministan cikin gidan Turkiya a jiya Juma'a. Turkiya ta kasance matsugunin 'yan Siriya aƙalla miliyan 3, inda suke neman masu neman mafaka bayan da suka arce daga ƙasar ta Siriya da yaƙi ya ɓarke a 2011. Kifar da gwamnatin Assad da aka yi a baya-bayan nan ya baiwa 'yan Siriya masu neman mafaka a Turkiya da wasu wurare ƙwarin gwiwar komawa gida. Komawar 'yan Siriya masu gudun hijira na zuwa ne bayan da ƙasar Turkiya ta ce za ta duba yiwuwar samarwa Siriya rutar lantarki, sannan za ta taimaka mata wajen inganta na'urorinta na makamashi, abinda aka ambato ministan ya faɗa kenan a ranar Juma'a.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Soma Adilla yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban kungiyar Hezbollah marigayi Hassan Nasrallah, wanda Isra'ila ta yi wa kisan gilla. Mai tambaya kamar yadda aka sani shine Sanusi Madatai da magaran a jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji kashi na daya na tambaya mai cewa, salamun BOA, wai dan Allah ko manyan tekuna nawa ne ke da kwai a doron duniyar nan? Kuma wanne ne yafi girma, wanne ne na biye da shi, sannan a waɗanne ƙasashe suke? Mai tambaya har ila yau dai shine Sanusi Madatai da magara. To bari mu fara da kashi na biyu da ansar tambaya kan tarihin marigayi Hassan Nasrallah. Idan Malam Sanusi Madatai da magara jamhuriyar Nijar na saurare, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe da ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ci gaba da cewa,
to shi Hassan Nasrallah wurin tafiyar wannan Hezbollah ya gina ta ne da aƙidar su zama masu zaman kansu da kuma ƙasarsu. Ba za su yadda waɗansu mutane su zo daga waje suna jagorancin ƙasarsu kuma suna ingiza waɗansu suna faɗa a cikin ƙasarsu ba. To wannan ya taimake shi, ya kafa satellite television na Hezbollah, ya kuma gina makarantu da dama inda suke karanta da mutane wannan aƙida da suke buƙata na Hezbollah a cikin ƙasarsu, har ma da sauran ƙasashe na waje.
Yawa to data wani tambaya da mai sauraro zai so yi shine, su Hezbollah ta ina suke samun taimako ko ko tallafin kuɗi da suke gudanar da abubuwansu, musamman gurin yanayin gudanar da sojoji da gudanar da yaƙi da waye da sauransu, ta ina suke samun tallafi?
Abinda ya taimaka Hezbollah tafiyar su da kuma Nasrallah gaba daya, wato kasar Iran wanda jagorancin ta yana ƙarƙashin 'yan Shi'a, su suke taimaka wa Hezbollah da kuɗaɗe da suke bukata da kuma jagorancin ilimin da suke bukata, har ma da sojojin da suka taya su gurin training yaran su. To wannan duk yana zuwa ne daga ƙasar Iran wanda take jagoranci ƙarƙashin Shi'a, suke buƙatan yada addinin Shi'a kuma ko kuma aqidun Shi'a a duniya gaba daya. To Hassan Nasrallah ɗaya daga cikin su, wanda ita Iran ta samu tun da safe, tun yana yaro ya zo karatu a wurin, aka koya masa irin waɗannan abubuwan, ya koma ƙasarsa kuma ya ɗabbaka su, ya yi jagoranci mai kyau, har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa a wannan. In ka duba tarihin ita Hezbollah tun da aka kafa ta, duk manyanta kashe su aka yi Isra'ila ne kuma ta kashe su. Na farkonsu shine muka ce Abbas al-Musawi, wanda Isra'ila ta kashe shi a 1992. Bayan mutuwansa shi kuma Nasrallah, Hassan Nasrallah, ya yi jagoranci shekaru da dama, shekaru 32, Allah ya masa rasuwa shi ma wata biyu da suka wuce, shi ma Isra'ila ta kashe shi a wani kai wuta da ya kai headquarters nata a cikin Beirut. Sannan akwai dan uwansa da ake tsammanin ko zai yi mai gurbinsa, shi ma daga baya bayan kwana biyu aka gane shi ma an kashe shi a wannan tafiya. Yanzu shi sabon jagoran wato Na'im Qassem yake jagoranta Hezbollah. Kamar yadda na gaya muku, Hezbollah an yi ta ne kamar jam'iyya ko kuma jam'iyya ne su a tunanin su, amma fa kasashe da dama na duniya ba su yarda da ita akan jam'iyya bane, suna kiranta, suna ganin ta akan kungiyar ta'addanci ne. Amma cikin kasar inda suke da Shi'a mafi rinjaye, to sun dauke ta a jam'iyya ne, kuma ana yin zabe tana cin zabe tana samun mulki. Ita kasar Lebanon akwai is a very complex place, ba da ka gane ina gwamnati take ba, suna da gwamnati ne daban-daban akan jagorancin addini, secretariat, akwai kristoci, akwai kuma sunni, akwai kuma Shi'a. To dukkan su ne suka hada karfi da karfe suka samu gwamnati. Amma a wani lokaci a cikin tarihin Hezbollah karkashin Hassan Nasrallah, suna da sojojin su na wannan jam'iyyar kuma Hezbollah, wanda ya fi garfin sojan ita Lebanon gaba daya, garfin fada da garfin kayan fada. To kaga nan zaka ce gwamnati ne cikin gwamnati, amma fa in ana maganan mutane a majalisa ba su taba samun mutum wanda ya kai 20 a majalisa ba.
Haka to data ita kasar Lebanon ma gaba daya yan majalisu nawa take da su a majalisar su?
Mutane 128 a ita kasar Lebanon. To amma sanin abin da suke yi da kuma jagorancin da suke bukata da kuma jagorancin da suka samu gargashin Hassan Nasrallah, ya ba su suna a duniya gaba daya, domin ita America da England su suka kara ba su suna a duniya domin fada da suke yi da ita Hezbollah da kuma jagorancin gargashin Hassan Nasrallah, inda suka bibiya ko ta ina suka rufe hanyar da za ta samu kudi, amma ta ci gaba da samun kudi, tana yin abin da ta ga dama a cikin kasar ta, har Allah ya kawo karshen shi Hassan Nasrallah. Ina fata mai tambaya ya gamsu da wannan bayanin da muka bashi.
To sai kuma kashi na farko na ansar tambaya kan tekuna. Idan mai tambayar na saurare, ga kashi na farko na ansar da wakilin Ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Tumba Kwabi, malami a kwalejin horas da malamai ta Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce:
a haka da muke da shi dai, bincike ya nuna malam Lado cewa muna da manyan tekuna guda biyar. Mafi babba cikin tekuna nan wato wanda ya maimaye fili da yawa shine wanda ake kira Pacific Ocean kenan, malam Lado. Wannan Pacific Ocean na ya maimaye wurare daban-daban.
Data kamar ina da ina yake da iyaka, misali a arewacin duniya kamar yadda ka fadi.
Yana iyaka da Arctic Ocean a arewacin duniya duka, a Northern Hemisphere kenan. Tana kuma iyaka da Antarctic Ocean a can Southern Hemisphere kenan. Amma a yamanci duniya ta mamaye wuraren Australia, Asia da ire-irensu. Haka kuma ta waje gabaci duniya a gabas kenan, ta mamaye wurare waje America da ire-irensu. Wannan teku Pacific de Lado da matambayi ta mamaye fili kusa 168 da 723 square kilometer. Ta maimaye kenan, shi ne mafi babba a cikin duk tekuna na duniya duka, wanda kuma zurfinta tana nan daban-daban a duka wuraren da ya maimaye. Amma a haka din dai, duk inda ya maimaye, inda ya fi zurfi shi ne ake kira da Mariana Trench. Shi zurfin a wurin ya kai mita 10,929 zurfinta kenan, shi ne mafi zurfi cikin wa'ansu wurare wanda shi wannan tekun ta maimaye kenan, Alhaji Lado da matambayi. Na biyu kuma shi ne teku Atlantic, wanda ake kira da Atlantic Ocean.
To data wancan na farko kenan. To ita kuma wannan na biyun kuma ina da ina ta mamaye ita kuma, sa'annan kuma da zurfinta ita kuma nawa matakin zurfinta yake? Misali
wannan tekun dai ta maimaye America ta arewacin America da kudancin America, wato North and South America kenan, duk a cikin yamanci duniya, su ne wannan tekun ta maimaye su. A gabanci duniya kuma ta maimaye Asia da Afirka. A Afirka shine ya kama daga West Africa duka suna Atlantic Ocean har zuwa wayan surare na East Africa su gefe Kamaru har kasa kusa da South Africa sai a can ya maimaye haka wannan a Atlantic Ocean take. Ita kuma ta maimaye wuri wanda ya kai square kilometer 85,133. Zurfin ta kuma malalado da matambayi yan bambanta bisa wurare daban-daban da wannan tekun ta maimaye. Amma ɗaya daga cikin mafi zurfi a cikin inda ya mamaye shine bangare na Puerto Rico wanda zurfin tekun ya kai 8,880 kenan malam ado da matambayi. Sai kuma a haka din da nake magana din ya kan samu wa'ansu wurare da makusanci da wannan da zurfi. Sai kuma zuwa wato na uku tekun da yafi da yake a duniya shine wanda ake kira Indian Ocean. Wato teku ne wanda ta gefe bangaren India.
Kaka ne daktar, wato wannan shine na mun gama da na biyu zamu shiga na uku kenan. To shi kuma na uku wanda yake bangaren India daktar, menene zurfin sa, menene kuma girman sa, kuma da ina yake da iyaka a fadin duniya?
Wannan teku Malam Lado da matambayi ya maimaye kasashen Russia ta arewacin duniya, Australia ta gabaci duniya, Africa har yanzu ta yammaci duniya. Wato Indian Ocean nan ya kama daga Somalia a Afirka, ya gangara har Kenya har ƙasa, ya bi Afirka ta kudu ta bangare inda su Mozambique da ire-irensu suke. Musamman wannan ƙasan da ake kira Afirka Madagascar tana tsakiyar teku India ne. Wannan tekun kuma ta maimaye fili ne wanda ya kai 70,560 square kilometer kenan Alhaji Lado. Sai kuma zurfin tana kama shawura wurare tekuna din a wurare daban-daban zurfin ta bambanta. Amma wanda ya fi zurfi a wuraren da ya maimaye shi ne inda ake kira da Maitina. To zurfin a wurin Alhaji Lado 8,847 mita kenan. Haka inda shi wannan tekun ta kasance na uku a cikin tekuna duniya kenan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tekuna da kuma wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masu ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibbo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da Dr. Tumba Kwami, malami a kwalejin horar da malamai ta Yola, Adamawa, Najeriya, da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu da engineer mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
An gaida Ibrahim Garba, sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Masu haro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Ga Madina da shirin zauren VOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, dan malikin Kebbi Musa Abubakar ne yake bayanin irin abubuwan da ya san ana yi da kasafin kuɗi, da yadda bashi bai cika tasiri ba a mulkin ƙasar. Sai lokaci ya mana halinsa. A yanzu za mu tashi ne a inda dan malikin Kebbi Musa Abubakar zai ci gaba da bayani kan yadda ake kashe kuɗaɗen Najeriya. Dan maliki gareka.
Yanzu abin mamaki, zan ce ƙasashe na duniya, Najeriya tana cikin ƙasa
kasar da Allah ya babbar baiwa da za a tsara baiwar da Allah ya ma Najeriya wallahi bai kamata a ce muna cikin cin bashi amma saboda mun samu shugabanni wanda suke ba tsoron Allah duke ce kansu ba wai suna son al'ummar su bane ai bashin da ake ci ina akai da ayyukan yanzu kamar yadda yayi magana ana son a ce Najeriya akwai tituna ana son Najeriya akwai wuta ana son akwai ruwan sha ana son akwai tsaro wanne a akwai in ganshi ake cin bashi akan me aka ci ni gaskiya abin da na dauka kawai ina roko ga shugabannin mu don Allah su koma ga Allah su dubi bayan Allah su yi al'umma kasar nan adalci wallahi akwai arziki cikin Najeriya da bai kamata a samu cikin cin bashi ba kuma kamar yadda aka ce shugaban kasa Obasanjo da yazo ai yayi wani fafasa kwarai da gaske aka zo an iske bashin yabbi hanyoyi aka saukar da bashin
a Empire Club
aka yafe wasu kudi ne amma a ce yanzu kullun abiya taso a ce mun ci bashi yanzu misali an zo an ce dole sai an cire tallafin mai dole ne an samu ɗan ƙasa cikin masifa wanda suke ba a taba shiga cikin irin ta ba duk wanda ke ƙasar nan ya sani to an zo kuma ga tallafin kuma ba ɗan ƙasa ba su samu komai ba kuma a ce an sake ciwo bashi kuma ina son in ƙara hada mu mutanen Najeriya dan majalisa kai hakuri da musulun tattalin arziki jama'a ku yi hakuri duk wanda ke cikin bashi bai da kanshi kada mu zama bayi kada a maishe mu bayi saboda mutanen da ke bada bashin nan suna da bukatun su fa kuma za su kai su nemi bukatun su akan bashin nan sai bukatun su biya so kuma an ciwo bashin nan dan yan kasa an laka mu yan kasa duk yan kasa na da haƙi da wannan bashin da aka ci ni dai gaskiya ban ga dalilin da zamu zama cikin kasa wai ta uku a duniya a cewa wai cin bashi saboda haka gaskiya ina roƙon shugabannin mu don Allah su dubi Allah su dubi annabi in ma an ciwo bashin to ai mu yan kasa aikin su gani a kasa akan cewa an ciwo bashi
yau wasu ma su ji a jikin su honorable ku ne masu dokoki kuma masu sa ido a yadda ake gudanar da wayannan kasafin kuɗi da ake kawowa kullun shin ba za ku iya ba mahukunta shawara su sauya yadda ake gudanar da kasafin kuɗin kasar nan ba misali ku ce a kasafi mai rara ko mara rara ba ku iya bada wannan shawarar
akwai dama kwarai da gaske ta bada wannan shawara amma kafin in kai ga wannan ansar ya kamata in jawo hankalin mutane kuma su sani cewa a yadda kasar take tafiya yanzu idan muka dauki shekarun baya har da lokacin da ita wannan gwamnatin ta shigo kasafin kuɗin da ya gabata zamu ga cewa adadin kudaden da ake ciwo bashi domin financing budget ko kuma domin yin kasafin kuɗi ya ragu a wannan shekarai yanzu ana magana cewa za a ciwo bashi na trillion 1.7 idan kuka dauki shekarun baya ko kuma in ce shekarar da ta gabata kudaden da aka ciwo bashi sun linka waɗanda aka ciwo yanzu kenan muna sa ran kenan idan aka ci gaba da tafiya a haka zuwa bade idan Allah ya kai mu zai zama ƙasa da trillion 1 idan ya zama dole
Sai aka samu trillion 138 da ake cewa su ne bashin Najeriya.
Wannan ai ya taho ba rana ɗaya aka ciwo bashin ba. Yauwa ba rana ɗaya bane ba. Ya taho ne tun daga lokacin da aka fara cin bashin har zuwa yanzu. An biya wani, an ƙara cin wani, an biya wani, an ƙara cin wani har ya kai ga abin da ya kai. Amma dai yanzu abin da nake so kawai mutane su fahimta shine ita gwamnatin yanzu yadda ake tafiya ta rage kwarai da gaske kan abin da ake dauka na bashi domin a financing budget. Saboda trillion 1.7 tsakani da Allah a yadda kasar nan take cin bashi a shekarun baya. To abin ayyaba ne cewa an dauki matakai na rage cin bashin kuma muna fatan shekara mai zuwa ya zamanto kasa da trillion 1 yadda za a wayi gari ma kwata kwata ba za a iya ciwo bashin ba ko kuma ba za a ciwo bashin ba sai dai a amfani da kudaden da ake samu a nan kasai na biyu kamar yadda kika ce shin ita majalisa ba za ta iya bada shawara ga bangaren zartarwa ba tana bada shawara ne ana akwai damar da za a bada shawara amma ya kamata mu amfani da reality figures me ake da kai a kasa domin idan zan ce yau ga yadda za ka yi kaza to ya kamata kuma in maka adalci kai mana bayanin ya kai kake saboda an ce mai daki shi yasa inda ruwa yake zuban mashi bangaren zartar wannan su ne ke da alhakin implementation na policy na kasar nan gabaki da yaya sai sun zo gaban mu sun yi bayanin cewa abin nan da aka ce za a yi na kasafin kuɗi ga inda za a samu kuɗi ga hanyar da ake samun kuɗin ga kudaden da ake da su a kasa ga waɗanda ake tunanin za a samu idan aka baka wannan bayanin kai tunda ba kai ce da haƙin aiwatar da policy din ba ba yadda zaka yi dole ka amince muna da namu effort din da suke mana interpretation na abin da ba mu fahimta ba based on abin da suka ga mana za mu rely akan shi mu yanke hukunci a wani lokaci ba sai ka bada shawara ba hukunci zaka yi kace a'a ban mai dada kaza ba majalisa ta kai inda tana da ƙarfi ko kundin tsarin mulki ya bata damar da cewa akwai abin da ba shawara za ta bada ba hukunci za ta yanke cewa ban mai yadda ai kaza ba kuma ba za a yi ba in an yi kuma an kare doka kuma za mu hukunci saboda abin da ke akwai hukunci a tattare da shi
to honorable kun yi hukunci cewa kasafin kuɗin bara ba za a gama kashewa ba sai watan 12 mai gabatowa to a yaushe za a fara kashe kasafin kuɗin bana na 2024
gwamnatin tsohon shugaban kasa jihar Muhammadu Buhari ta zo da tsari na one year business cycle da ake cewa from January to December wanda kuma wannan shine abin da kasa ya kamata daura akan shi ya zama to duk abin da za a yi a san cewa na wannan shekarar ne ina wannan shekarar daga January zuwa December a lokacin da ina kakakin majalisa a jihar Katsina mun iske jihar Katsina tana gabatar da kasafin kuɗi irin bazan ce ba kai ba gindi ba amma dai da muka zo mun daidaita mun mai da shi January to December wanda har yanzu haka ake taya to ita ma wannan gwamnatin da ta zo haka take wannan karan da aka zo sai aka samu cewa an kawo abin da ake cewa supplementary budget mana wani kasafin kuɗin cikin kasafin kuɗi na shekara da ake da shi saboda me dan ai wasu ayyukan waɗanda babu su a cikin wannan man kasafin kuɗi da ake da shi to kin ga kenan yanzu muna da kasafin kuɗi da yake da shi a hannun 2023 sannan an zo da supplementary budget kuma sannan kuma ga 2024 dukkan su doka ce ta ba da dama a yi su dan haka na 23 ya kare ko kuma ince an ce zai kare zuwa December na supplementary shi ma ya kare daga nan zuwa December din na 2024 shine yanzu ba a kawo kasafin kuɗi na 2025 ba idan aka kawo shi yanzu majalisa za ta zauna ta yi mishi filafila kamar yadda aka saba ta amince da shi lokacin da za a yi wannan process din ai kin ga wata sabon shekara ce ta kama ba za a samu wata gaba kwana ɗaya da za a ci babu kasafin kuɗi ba dan haka aka ba da dama ya kai daga nan har zuwa December shi kuma 2020 ko sai ya dauka ya shiga ciki daga nan zuwa farkon kwata na 2025 daga nan gurin ana iya ceiling a ce a ci gaba da 2025 kamar yadda doka ta tana da na cewa daga January zuwa December wannan shine hikima
kashe kasafin kuɗi cikin kasafin kuɗi ba
ai
sai dai a diban mata lokaci
dole sai dai a samu time frame wannan zai fara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan zai fara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan shine abin da ake yi idan aka kawo da kasafin kuɗi
to bari zo ga masanin tattalin arziki ganin cewa ku ne kuka san yadda ake kasafta waɗannan kuɗaɗe na shekara 2024 nan da ba a riga an fara ba za a iya kashe kasafin kuɗin trillion 25 a cikin watanni uku
Aja Madina tun shigowar gwamnatin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari mun zauna a zauren BOA kafin ya kai wannan girman muka yi masa matashiya abin da ya kamata a yi na tattalin arzikin kasa kuma a wannan lokaci bashin da ake bin kasan a dala biliyan 10 ne yanzu kuma ya kai dala biliyan 80 da wani abu to abin da nake so ki sani kuma idan kuka yi mana adalci muna bin abin datsan ko muna iya yi kiyayewa mu kiyaye haƙƙin gwamnati mu kiyaye haƙƙin mutane saboda shi wannan abinda ake cewa tattalin arzikin ƙasa kaman abinda ake cewa cin abinci ne kowa na ci abinci amma kowa da akwai wanda yake ci kuma ba za ka iya ci kowa da abinda yake ci to haka tattalin arzikin nan ina mamakin a ce a cikin ƙasa kasafin kuɗi muna ciki wanda muka ba da shawaran a mai da shi January December mun sha gogurma cikin lokuta masu tsawo saboda shekara 10 kuma akai haka din to amma akwai wani abu wanda ya zama mai tattalin arzikin ciwo kuma dole mu fito da shi fili saboda a gyara wato bazan sukan nan abin da ya faru hajiya 2023 bayan an cire tallafi a ran 15 ga watan 7 na 2022 sai aka zo ba ta yanda za a yi muna ciki wanda muka ce kai kuna tabbatar da cire tallafin nan to APC ba za ta ci mulki ba saboda abin da ke cikin sa yana da girma sannan ni ina cikin wanda muka tsaya a tsayin daka in a cire tallafin saboda abubuwan da ya shafi tallafin da irin barnan da ake a ciki da yanda aka hana matatu mu su yi aiki an dai aka tautata aka gyara refinery to me maganar tallafi refinery na aiki amma ba ai haka ba kuma aka cire to amma ina aka same shi ba daidai ba kasafin 2023 da bashi akan shi da gibe a cikin shi
mai yawa
ba a kai ko ina ba gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana gab da tafiya ta ciyo bashi
ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban maudu'in namu daga bakin masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu a yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Mandudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke fatan an yi bukukuwan Kirsimeti lafiya tare da fatan za a shiga sabuwar shekarar miladiya lafiya amin
an gaida Madina Dauda sai a tara a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin baki daya anan ne za mu nade tabarmar shirin namu na yanzu kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai da Allah ya kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Fiona Nanduru da Sabadu Umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ki muku fata alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da fatan ku